Hey. Abdullah Amdaz ne. Bani kiki kai kashifa Amjad. Yawa.
Amjad Records.
Bani kiki rawa ta tambola. Na baya sai imbola yawa bari girgiza kunkumin ka sai karola kuwai shaki kudin sa ya bayar ya ji dadi hai yawa salanta kun rawar kafafu ne hai wani rangaji a karkada kogo canja kafar dama ta yi guntago dan wanga salon kida na tambola ne a ji dadi hey girgiza kamfanin ki yar yarinya ki sawar kinki cas da cas bisa cinya ki sauje gida ki rausa ya ki zariya Kita karawar kibi na tambola ki ji dadi Girgiza kamfani 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 ai wani rangaji 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 ai wani chifu da chifu just a chest ai rawa ai yalla ja a bakin dinya kuma na ja lenge lenge na soki ta giya na ture shin fidar da an kai dan mai tabaliya hai ya allah arziki fiya ta ji haushi min kai mai mina hasada sai na cika shi Na shawo ta jirmiya hadin gana kamshi Na juya rawar kiɗi na tambola Ki ji dadi Eh mana Ita duniya rawar ƴan mata haka Yan yau a gare ka gobe sai ga waninka Kai har wani ya zaka Ya fita ya tainaka Ya more arziki ne Kuma ya ji dadi Ibana Girgiza kamfani 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 Ai wani rangaji 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 Ai wani chifu da chifu Chas da chas Ai rawa Ai Yallah